Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga mai karatu ko kuma mai labarai Baba Yakub Makiri. Sai dai ba Lada Ibrahim Ayo bane zai shigo, wato Ibrahim Alfa Ahmad zai shigo da shirin sa na abar Yahuce. Yayin da ake fama da tankiyar shari'a tsakanin mai bincike na musamman Robert Mueller da tsohon jami'in yaki neman zaben Trump Paul Manafort da Rick Gates, lamarin ya kuma dauki sabon salo a jiya Juma'a, inda Gates ya amsa laifuka guda biyu kana Manafort kuma na huskantar karin wasu zabbin sabbin zarge-zarge akan binciken da ake yi akan katsalan da Rasha ta yi wa zaben Amurka shekarar 2016. Gates, mai shekaru 45 da haihuwa, ya bayyana gaban wata kotun Washington DC domin ya bada ya amsa laifin haɗin baki don cutar da Amurka da kuma laifin yin ƙarya ga hukumar FBI da kuma mai bincike na musamman a kwana-kwanan nan a ranar farko ga watan Fabrairu, yayin da yake tattaunawa da ofishin mai binciken akan amsa laifin nasa. A cikin sharaɗin amsa laifin, Gates ya amince ya bada haɗin kai ga mai bincike Mala akan kwamitin yankin neman zaɓen Trump, yana kuma wanda hakan ne zai yi ne tare da tabbatar da cewa ko yalla kwamitin yaƙin neman zaɓe na Trump ɗin da Rasha suna da wata alaƙa. Akwai yiwuwar kuma zai bada bayanai a kan Manafort. Sakamakon hakan ne masu binciken suke niyyar su ɗauke masa wasu zarge-zargen da aka yi wa shi Gates ɗin. Amincewa da laifin ya zo ne wuni guda bayan da wani kwamitin masu tattauna batun shari'a suka zargi Gates da Manafort, lamarin da ya ƙara matsin lamba a kan su waɗannan mutanen biyu. Sashin tsaron fadar shugaban Amurka da mataimakinsa ya ce wata mota ta afkawa shingen jami'an tsaron fadar White House a jiya Juma'a, amma kuma nan da nan an kama direban kuma an tsare ta. A wata sanarwa da hukumar ta fitar a jiya, ta gano direban wata mace ce mai shekaru 35 da haihuwa wacce take zaune a birnin Laverne a jihar Tennessee. A cewar jami'an tsaron fadar shugaban Amurka, wannan mata ta taɓa samun rigima da jami'an tsaro na fadar White House a baya, kuma an sha kama ta akan laifuka daban-daban na take doka. Jami'an sun ce an caji wannan matan da laifin da ba a bayyana su ba a jiya Juma'a na take doka. Daga bisani ne aka mika ta ga 'yan sandan Washington DC. An rufe kofofin fadar White House na tsawon sa'a guda a jiya Juma'a bayan da motar ta afkawa shingen jami'an tsaron. Sashin jami'an tsaro ya ce motar ba ta lalata babbar kofar White House ba, don haka ba a yi wani harbi a lokacin da lamarin ya faru, kuma babu wani jami'an tsaro da ya samu rauni. Waɗanda suka shaidi lamarin sun ce sun ga jami'an tsaro na cikin kayan sarki sun ruga a guje inda abin ya faru, yayin da aka rufe hanyoyi da ke ratsawa a kusa da fadar White House ɗin. Jami'an sun ce shugaba Donald Trump na cikin fadar White House a lokacin da lamarin ya faru, lokaci kuma kenan da yake amsar bakoncin Prime Minister Australia Malcolm Turnbull. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ga hukumomin Rwanda su gudanar da binciken gano 'yan sanda da suka haddasa mutuwar 'yan gudun hijiran Congo da suka kai akalla mutane 5 a wata zanga-zanga akan raba abinci. Wakiliyar murya Amurka Lisa Schlein ta aiko da rahoto da ke cewa wannan arangama da ta yi sanadiyar mutuwar mutanen ta faru ne a lokacin da 'yan gudun hijiran Congo da ke zaune a sansanin Kiziba, da yawansu ya kai 700, suka gudanar da wata zanga-zanga a wajen ofishin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Karungi da ke yammacin Rwanda. mai magana da yawun hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Cecil Poli ta ce lamarin ya ƙara yin muni ne a lokacin da ƴan sanda suka harba barkonun tsohuwa domin su tarwatsa masu zanga-zangar kuma aka yi harbin bindiga. Ta ce al'amarin ya yi sanadin mutuwa da kuma raunata wasu masu zanga-zanga har ma da jami'an ƴan sanda ɗin. Ta ƙara da cewa sun yi baƙin cikin tashin wannan tarzoman ta kuma ci gaba da cewa tana yin kira da kwantar da jijiyoyin wuya kuma a bi doka da oda. Ta ce za a iya hana wannan rikicin da ya faru kuma yin amfani da ƙarfi fiye da kima akan ƴan gudun hijiran lamari ne da bai kamata a ce an yi shi ba.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana suke cewa shi ke kawo rabon wani
Barkamu da sake haduwa a wata safiyar Asabar din har ila yau din dai kamar yadda aka saba ina tare da Alhaji Iro. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam Usmanu.
Na'am ya kwana biyu sanyi ya dan daga kafafu ko?
Gaskiya ba.
Eh
ana bin nan kan da sauki amma na ji ana maganan cewa yau
ai yau sai a hankali.
Kila abin zai juya.
Zai ta mule za ta koma gidanta na Tsamiya amma kaga da Alhamis da Juma'a mun shana.
Ka san dama akasari hunturu a tanayin yankin Washington din nan bai karewa sai irin wajajen karshen watan Maris.
Maris, eh, wani lokaci har ya dan fada watan hudu. wai
saboda ni dai ya ka sani na wato wasu daga cikin munanan abun nan kankara irin ta kankara da aka taba yi din nan duk a cikin watan Maris aka yi su
eh kaga wancan da aka yi wancan ina kasan nan kai na bare na bare ne wancan da bare ko kai
sai
a hanka
labari ya kware
to Allah ya sa mu dace Allah ya fushe mu lafiya
in an shigo zafin ma kuma ana yi sosai
eh a sosai kuwa ai zafin ma ana yin shi anan ai kaman da kasa inji mai ciwon ido
sosai haka
to Allah ya sa mu dace mika sakon ga shagai shan ne ko kuwa
to bismillah
to sakon farko zan fara ne ta yadda kaman na saba likawa majalisar abari ya huce na shafin Facebook amma inda zan fara da gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Isa Kasim Usman da kuma ya boss to Allah ya sa na faɗa daidai sai kuma Yusuf Helwa dan tare da Kabir Ibrahim jihar Yobe sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Awal MR Dakumo da kuma Abubakar Alkali sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Rabiu Umar Wadel da kuma wani gaisuwar kwata gaisuwar fatan alherin zuwa ga Ruqayya Abubakar da Mustafa Kamal sai Husaini Alhaji Bukar Kawwa da kuma gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Yusuf Sulaiman da Ado Kole Adoyi Alasana faɗa daidai sai Shehu Umar Saif da kuma Hafiz Ibrahim sai dan Hajiya Medili da kuma Abubakar Sadiq sai gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Donald Scott da kuma Adego AC sai Muhammad Abdullahi da kuma Abdul Malik Abdullahi Real Ustaz sai kuma fatan alheri zuwa ga Muhammad Hassan da Nazifi Usman da wasu warkokin hannuna da suka hada da Muhammad Hassan Salisu da kuma Nuhu Ishak sai Rabiu Shehu PS da kuma Adamu Umar Baffa da Abdullahi Umar Usman sai Abdullahi Usman Muhammad da Nasir Muhammad Garba daga karshe akwai Jazuli Isya Mai Gatari da Lukman Aliyu Gusau da Muktar Ibrahim da Aliyu Muhammad da Aliyu Kaibo Fulani da Awal Adamu sai rufe da Abubakar Lawal Yaro da Muhammad Awal Adamu da Baba Gana Girema da Abdullahi Aliyu Pantani sai Jazuli Muktar da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
amin summa amin to ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Abbas Idris director general na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja shi gaisuwar wato DCP Deputy Controller na Custom Malami Mahmud Gidado sai kuma gaisuwar Malam Yusuf Dabo malami a makarantar kimiyya da fasaha ta Tatari Ali Polytechnic da ke Bauchi sai gaisuwar Abubakar Haruna Galadanci da Adam Muhammad Kirfi sai gaisuwar Alhaji Aliyu Ubayo dan madamin alkaliri na hukumar Custom a Lagos ga dimbin gaisuwa zuwa ga Hajiya Amina Babs a birnin Zazzau tare da iyalanta sai gaisuwar Andy Bature tare da barista Isiyaku Barau a Mina sai kuma Ali Garba na hukumar gidan talabijin ta NTA sai gaisuwar Danjuma Ladan tsohon babban manaja na gidan talabijin na NTA sai Alhaji Dallami Ushishi barista kenan shi ma jihar Niger tare da Hajiya Fatima Halilu Daura shugabar mata sai gaisuwar Alhaji Hamza Idris na kamfanin jaridar nan ta Daily Trust tare da Ibrahim Haruna Akuyam sai gaisuwar Sardauna Ibrahim Jibrin Karaye tare da Honorable Ibrahim Makama sai Ibrahim S. Bello na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya a jihar Bauchi sai gaisuwar Ibrahim Sawab a Maiduguri tare da Ilyas Ngwarini a Jos jihar Plateau da fatan kunanan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga Abubakar Muhammad Dajin wato Jazi sai Alhaji Lawal Dan Gambo Gagarawa tare da Mansur Muhammad Gagarawa da fatan kunanan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga Sadiq Wushishi sai gaisuwar Sadisu Rabin Dami a Bauchin Yakubu tare da Tijani Muhammad wato TJ Segesuwar Alhaji Umar Sa'idu coach a Bauchi Yakubu tare da Zaharuddin Ahmed Aliwa a Birnin Kudu sai chairman wato Zaidu Bala kenan shugaban kungiyar Murya Talaka da iyalansa da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga wato shugaban majalisa Ismail Bima mai Gombawa sai gaisuwar Adama Tayar dan Agaji Ajika da Aliyu Hassan S Noma Gusau sai Anas Koja birnin Kebbi da wato Bello Biji gidan Madi a Sokoto sai Hassan Muhammad Danburan na Maradin tare da Hajiya Gambo Maman Gusau shugabar mata sai Muhammad Dan Dattijo tare da Muhammad Shehu Mararabar Kuni sai gaisuwa zuwa ga mai sararin Hafiz Balarabi a Gusau tare da Mahmud Salihu Kaura da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna gaida Hamza Galadima birnin Kebbi da Nasir mai magani da kuma Sade Saidu Daura dukkan ku da fatan kuna nan lafiya Usman
to amin amin yanzu sai in ce kai da masu sauraro a biyo
I'm
Malam Iro barka da dawowa daga shakatawa.
Yawa mun karka da kunna wani wani gasan makon da ya shige.
Baka mantuwa Allah Alhaji.
A'a bana mantuwa. Kashi akwai labari ko yake Maryam Bagaji ta ce ita indai kana kusa ma ko
wai in za ce santu ba matsala ba za ta manta ba a wannan karin nayi abun kai wai ba wali da kumfa
saboda wai kana yawan mantawa
eh wallahi
ko cikin
sakin abu kamar dai mun addu'a
kwata sai su bacci ma
wallahi koda zuku Allah ya da ta yanyi wani fa akwai abin da ta hadiya ta wata magana ina ga na san ce mata eh bayan an ci shinkafa ce
eh shi ne da ce wata kila ko tana maka area
sai ina ga tana dan yi
abin nan zaure sai ka
sai shinkafa
kana fita yanzu kana koma cikin office
kuma sai kana to wannan ban manta wannan ba da nace zan bayar wai shi ma dai ya shafa abinci irin tura wannan ne da suka dade a gida a can wuraren mu irin su Najeriya kenan kai bature ka tafi zaka sai tsire ka ci irin ka san a gefen mai tsire akwai dan teburi zaka ga akwai ɗan zaman sheda ana ta hira wasu daban masu siya daban su kuma masu zama suna taya shi hira daban
tunda
zai ga ta wata karamar majalisa ce na
majalisa ce sosai
yawa bature yazo yace yana son a bashi tsire amma da yazo bai Hausa ba ce dan yi kaman turanci dai haka irin ya nuna yana son tsire ya bubbuga mishi turanci yanda zai gane ya bashi tsire da yaji ya dan barbada mishi yaji kan kasan su ba sa son yaji daya daga cikin ƴan zaman sheda shi hawa dan abu kazan kaza ai wannan baturan ai dan bada mishi yaji dan bada mishi yaji a cika barbade da yaji ya tsire kuma shi eh wallahi dan kaza kaza shi ba zai far ya barbada a bari ma ta
shi mai
tsiren kenan ya kara dan bazuwa ya barbada kawai sai ya dade baturan yace how much sai mai tsire yace naira 100 yace to kaga wancan wanda yace ka barbada min yaji sai ya biya ka kudin ka sai shi ka bashi ni sai ka mu mara yaji in ji ba shi ne ya fada mishi da Hausa wannan da yace ka barbada min yaji to ba shi tsiren sai ya biya ka ni kuma sai ka mu mara yaji Edisiri ba labarin da dai dariya ne ga magana shi kai wato a zo biye ji shine to wannan ya take tuna mun akwai wani abokin mu wannan wallahi ya faru Alhaji da gaske shi kuma a Jos ne irin turan da suke ka san Jos akwai turawa za ka san dade kamar yanzu ba mun yi ma'aikaci a nan wanda ya taso can yawa to wallahi na ga ma kawai suka shiga tashi baturan ne yana gaban mota ya sa irin kasan su da san kayan mu na gargajiya in sun je ya sa irin Kampala din nan da ta dan kokodi ya zauna abin shagaban tashi ko biyu su bi sai suka zo suka shiga suka zauna ai ana tafiya tiryan kawai sai abokin shi ya kalli ɗayan Allah ji kanshi ɗayan ma ya rasu yace masa wani yace kaga baturan nan to dole ne sai ya zauna a Najeriya ne ya koma garin su mana inda suke jin daɗi din ne ga shi takodi dan mai tayin nan ba zai tafi ba yace a kazo su da naci Allah kada ya san abin da ya kawo shi Bature yana zo da gaban mota abin shi ya kalin shi kwance a hira suka zo za su sauka a dogon agogo ka san yawanci tasin Najeriya sai an sauka sai kaula 1000 kudi ka mika yawanci ba wani ba gaba daga cikin mota zai wayarwa sun fito ana laliban a ba mai tashi kudi sai Bature ne ya kalle sai ya ce ku bari zan biya muku ya ce min da shi da abokin ko shi abokin ya tsallaka titi a guje shi kuma yana gefe a guje ba za ba su gaza dai dole sai shi ne bakin zaki wai tunanin ka zai jin yaran ka ya ji su to Allah ya ce da ji shi da wani to
wani lokaci haka ne ni kuma wato wani lokaci wannan lamari shi ma ya faru da gaske ne wato na zaune ne ina aiki lokacin a gidan talabijin a NTA to sai wani ya shigo ba dai da an baci suna ba sai wani ya shigo sai na zaune sai tsaya daga bakin kofa haka sai fara magana wani ne masa wani abu yawa to sai zo sai na ta maganganu akan wancan mutum haka yana faɗan bakake maganganu haka da sauransu to yana cikin magana sai ga wancan yazo ya shigo shi ma yana shigowa to shi da yake bayansa na kallon kofar ne bai gan shi yana shigowa ba kuma akwai kafa da ciki ba zai ji motsin sa
ba
to ni kuma ina ganin sa ba dama in ce masa wani ga wani a baya
yo Allah kai ya gane ana magana shi kayyasa
eh to shi kuma kawai daidai lokacin da wance shigo kawai sai saki ambato sunan sa kawai sai fara zage zage da ashar
to ba
yana maganar sa yana tsaya bayan sa shi kuma abin sai ba shi mamaki ko sai bude baki to ni kuma
kai kuma ka ganshi
sai dariya ta kama ni saboda ina jin abin da yake faɗa kuma ina ganin wannan
wanda ake faɗa akai
kuma babu yanda zan yi in faɗa masa cewa
ga kana ganin ta bature kana ganin reaction din wancan da ake ba
ga ganin yadda wanci
fuskar shi
wallahi tallahi yana ta mutu kawai sai na fashe da dariya shi kuma ya dauka ko dadin
labarin shi
ganin sa ne da naji ko menene
ne sai
haba ai sai sake sabon salo
ya sake su canza giya
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.